بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولي تنين ترى قوة جماد الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو تايدة تريه دا قوم شابكوي وان دا 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 عشرين دا تايا قوة اكتوبر 1996 إدن جماعة بسمان تابا بمقشي بمنا بياني دنگاني دا ابن ديشا في فللا تسحبان النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا كما بياني اكان اكيدر ممو اهل السنة والجماعة cewa muna kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baki dayansu muna yi musu addu'a muna roƙon Allah ya ƙara musu yarda muna kuma roƙon Allah ya yafa kurakuran su waɗanda suka gabata sannan muna rufe bakunan mu daga dangane da al'amura da suka faru a tsakanin su isu ijunan su to bayan mun gama kawo al'amuran da Allah ya faɗi a cikin alqur'ani game da falala ta sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma abubuwan da suka zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to a yanzu abinda muke so shine za mu kawo al'umman musulunci maganganun malamai na musulunci waɗanda suke yabo ga ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ka fahimci cewa ijma'i ne tun daga farko har ƙarshen musulunci an yadda da sahabbai a nemi su addu'a baki daya to duk wani la'anan ne da yazo yanzu yana la'antar su to shi ya cancanci wannan kalima ta la'anta don haka zamu fara da imamu ahli sunna wal jamaa al-imamu ahmad ibn hanbali a cikin littafin shi mai suna kitabus sunna al-imamu ahmad Allah madaukakin sarki ya ji kanshi ya rasu a ranar litinin 12 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 241 yau shekarar shi 1176 da mutuwa al-imamu ahmad to menene ya fadi al-imamu ahmad ya ce wa minas sunnati yana daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama zikru mahasinis ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fadan kyawawan al'amura na sahabban annabi kullihim ajma'ina baki dayansu ya zama duk abinda zaka fadi game da su zaka fadi al'amari ne mai kyau والكف عن الذي جرى بينهم da kuma kame baki game da al'amuran da suka shafi rigingimin da suka shafi a tsakanin su al-imam ahmad yace faman sabba ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama aw wahidan minhum fa huwa mubtadi'ur rafidhi imam ahmad yace duk wanda ya zagi sahabban ma'aiki ko ya zagi wani daga cikin su ko da kwaya daya ne wannan mutun dan bid'a ne kuma rafidiyyun ne dan shi'a ne kada ya sake ya ce wa yazo zai juyin juyi hali ƙarya ne zindiki ne shi dan shi'a zagin sahabi kwaya daya tak wannan na hukunta cewa mutun dan bid'a ne kuma dan shi'a ne balle kuma ga zagin su gaba daya imam ahmad ya ce hubbuhum sunnatun kaunar sahabban manzon Allah sunna ne wad'u lahum qurbatun yi wa sahabban annabi addu'a a ce radiyallahu anhum neman kusanci ne ga Allah amma anan zariyan nan muka samu wani zindiki ya fito yace har yana mamakin wai a ce radiyallahu anil mughira wai a ce mughira ibn shu'ba wai radiyallahu anhu anan zariyan aka zo aka samu wannan amma gwamnatin kasar nan tana ji ba abin da tayi babu abin da za ku fada mana yanzu game da kun kama shi wallahi kokolon mu ta yadda cewa dan shi an ci ne ƙarya kuke yi idan da gaske kuke yi zamu zo mu kawo nasoshi in an kama mutun ya zagi sahabi kashe shi ake yi sai in ya dawo ya tuba shin wannan zindiki da ya zagi Mughiratu ya zagi Abu Huraira ya zagi Sayyidatuna Aisha da Hafsa ya soki su Abubakar da Umar wannan mataki gwamnatin kasar nan ta dauka akan shi ba abin da tayi malamai ne na sunna suka tayi suka yi ta magana kawai amma yanzu wai an kama shi wai kuma ana son a yaudar jama'a wai dan a sa jama'a su goyi bayan gwamnati akan kamun da aka yi mai ana son a ce wai saboda shi dan shi'a ne ƙarya kuke yi ba kun kama shi dan shi dan shi'a bane in kun kama shi dan shi'a ne ku ce saboda ya zagi sahabi kaza ya zagi sahabi kaza ya zagi sahabi kaza to nan muka san cewa abin ya shafe mu amma wallahi yanzu kuna neman a taimake ku ne dan wata matsala tsakanin ku da shi kuma bamu goyi bayan ku ba kuma duk mai suka akan wannan magana cikin dan izala ne kai ko dan dariƙa ko dan sunna kowa ya kai kaje kai suka amma ra'ayina kenan akan wannan matsala gwamnatin kasar nan bata kama zazzaki kwata-kwata cewa dan shi dan shi'a bane, ƙarya take yi. Idan dan shi dan shi'a ne, zazzaki ya zage Mughiratu bin Shu'ba, zazzaki ya zage Sayyidatuna Aisha da Abubakar da Umar, duk ya soke su, ya soki Abu Huraira, kuma muna da kasad, kuma kuna da kasad, me yasa ba ku kama shi ba lokacin nan? Duk abin da za ku faɗi yanzu ƙarya kuke yi. Sai an faɗi magana, ku kuma ƴan izala ɓatattu cikin ku, sai ku je kuna cewa wai an goyi bayan zazzaki. Ku da kanku munafunci kuke, kun san zazzaki shi da kanshi yana kullan, aka je aka ce mishi wani ya goyi bayan ka, zai ce ƙarya kuke. Kawai wai ba za ku bari a faɗi gaskiya yadda take ba, to aƙidar mu kenan, duk wanda ya zagi sahabi za a kama shi. Amma mutum ya zo ya zagi sahabban annabi, ya kwandam ɗin riwayoyi, hadisai baki ɗaya, ya kwandam ɗin su, kun yi shiru, sai yanzu matsala tsakaninku da shi, kuma kuna neman jahilan gari su taya ku da zindiƙan malamai, ba wanda zai taya ku sai ɗan uwanku. In haka ne, yanzu ku kafa kwamiti a kan shi, a ce duk wanda yake da magana a kan shi ya zo, mu za mu zo muna ƙarar shi a kan ya zagi sahabbai, a zo da littafan musulunci a buɗe. Idan hukuncin da ya kama kuma ku ɗau alƙawarin za ku yi, za ku yi hukunci kai tsaye, ba hukunci na munafunci irin na yadda aka yi wa su zamani lakot ba. Hukunci gaskiya da gaskiya. Amma wallahi yaudara ta yi yawa, ku kuma malamai wallahi tallahi ku ji tsoron Allah, in ba haka ba sai Allah ya bambin ɗinku a cikin wuta. Suna ha'inta addinin musulunci, sai ku yi shiru. Duk wanda ya cuci musulunci sai ku yi shiru, a lokacin ku kai shi ga gwamnatin mana, ba za ku kai ba. Nan mutum ya zo ya sallar juma'a ƙarfe 9, kuka tasa shi gaba, sai da kuka kawo shi gaban sarkin gargajiya. Sallah ƙarfe 9 ta juma'a, waye ya ce ba a yin sallah ƙarfe 9 ta juma'a? Dan ku kun tashi ba ku a ƙasar ku, shikenan ya zama kuma shine addini har abada. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yin sallar juma'a ƙarfe daidai wannan lokacin, daidai hantsi, daidai lokacin da ake sallar idi, kamar gurgurdan ƙarfe 9 zuwa ƙarfe 10, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yi wannan. Karatu yana nan cikin sunan Abi Dauda, sunan Tirmidhi, sahihul Bukhari, duk baki ɗaya yana nan a ciki. Yaya akai mutum ya sallar juma'a ƙarfe 9, kuka je kuka kai shi gaban sarkin gargajiya? Dan matsalar furu'a ce, ku ba ku san matsalar aqida na da muhimmanci ba? Ya fito ya soki Mughiratu bin Shu'ba, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya soki Muawiya katibul wahayi, mai rubuta wahayin manzon Allah ya soka, ba ku ce komai ba? Ya zagi babban malamin sunnan manzon Allah Abu Huraira, ba ku ce komai ba? Ya soki Aisha, matar da duk duniya manzon Allah ya fi kaunarta, ba ku ce komai ba? Ya zo ya kwandam ɗin riwayoyin sahihul Bukhari bi ijma'il ulama'i kitabin asah ba'da kitabillahi, ba ku ce komai ba? Sai yanzu ne za ku zo kuna neman ku zuga jahilan gari, wai ana goyon bayan zazzaki, wai zai goyi bayan zazzaki, zazzakin banza, zazzakin hofi, wai zai goyi bayan shi? Ana magana akan, ana jan hankalinku ka a fizge ku, a ɓatar da ku, ku kuma kuna nan kuna bankaura, wai zai goyi bayan shi? Duk garin nan akwai wanda ya tsaya yake sukan shi'a kamar yadda muke sukan shi'a a wuraren karatunmu, akwai wanda yake fallasa aƙidojinsu kamar yadda muke suka, kuma za ku zo ku yaudari mutane ku ce wai ana goyon bayan su? Goyon bayan gaskiya ake, yaudara ake son a yi. In dai ana son a ce mana faɗan da gwamnati ke yi da zazzaki mu ma muna ciki, to a gabatar da matsalar zagin sahabbai da yayi. Amma in ba haka ba, to matsala ce tsakanin shi shikken da gwamnati, to wannan bata shafe mu ba. Saboda haka a fito da abu ƙarara, a kuma daina munafunci. To shine al-Imamu Ahmad ya ce waddu'a'u lahum qurba, yin addu'a ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama neman kusanci ne ga Allah. Wal iqtida'u bihim wasilatun, sa'annan koyi da su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama hanya ce wadda za ta kai ka, ta sadar da kai zuwa ga Allah madaukakin sarki. Shi yasa duk sahabi in ka ambaci sunan shi sai ka ce radiyallahu anhu, kuma da gaske za ka faɗi, ba wai da taqiyya ba, zuciyarka na tsine mai, bakinka na cewa radiyallahu anhu, ka zama zindiki in kai haka, da zuci da baka radiyallahu anhu. Wal akhdhu bi atharihim fadila, sa'annan ruko da ainihin ayyuka na sahabbai din falala ne. Al Imam Ahmad ya ci gaba da cewa la yajuzu li ahadin an yadhkura shay'an min masawihim, bi halatta wa wani ya ambaci wani mugun hali na sahabban annabi ba, bi halatta ba, kowaye kai bi halatta ka zo kana bada labarin wasu munanan abubuwa na sahabbai ba. Wala yata'anu ala ahadin minhum, kuma bi halatta ga wani ya zo yana sukar wani cikin sahabban annabi ba. Faman fa'ala zalika, wanda duk ya soki wani sahabi ko ya ambaci wasu munanan abubuwa game da su, faqad wajaba ala sultani ta'adibuhu, wajibi ne sarki ko gwamna ko hakimi ko shugaban kasa ya ladabtar da wannan. Wa uqubatu, wajibi ne mishi uquba, ya dandana mai azaba. Wa laysa lahu an ya'fuwa anhu, bai halatta wa sarki ko shugaban kasa ya yafe wa duk wanda ya soki sahabbai ba. Ya akai zazzake zagi sahabbai, kuka yafe mishi, kuka yi shiru lokacin,
sai yanzu daga baya ta hado ku ne za ku ce mu taya ku ƙarya ne ba mu goyi bayan ku ba sam ba mu goyi bayan ku ba mun fahimci wannan da kyau kuma duk wanda zai mutu akan wannan magana cikin ƴan izala ya tafi ya mutu ba abin da ya hada ni da kai ba kai ka kawo ni izala ba ba ni na kawo ka ba tahowa muka kai yadda ka san shiga mota haka muka hadu da kai ba abin da ya shafe ni da kai ba ni da mai gida a cikin ku ba abin da ya hada ni da kai kana da aqida ta gari tafiyar mu za ta yi daya ba ka da aqida ta gari ba abin da ya shafe ni da kai wallahi shi yasa jiya nake bayani wurin karatun ahkamul janaiz cewa wannan karatu ni na sa kaina ba wani ya saka ni ba kuma abin da yazo cikin tunanin kwakwalwata na fahimta addinin musulunci dake rubuce shi zan fadi ba zan fadi ne ranka ya dadi ko ya muni me shafe ni da kai ba dan ba amma san da kai ba san da ake fadin magana tunaninka bai zo cikin kwakwalwar mu ba amma gashi abin da Imam Ahmad ya ce bai halatta wa sarki ya yafe wa wanda diyya ya zagi wani sahabi ko ya soke shi ba dan ne zazzake ya fito ya suka game da sahabbai kuka shiru kuka kyale shi sai yanzu ya zo ya tsogalo ku ne za ku samu malamai su zo suna yawo suna cewa an kama zazzake dan shi akuyi farin ciki mun fahimci wannan ko to wani kwakwalwar shi yadda ka san kilishi haka take ba abin da ke ciki sai kuli bal yu'aqibuhu al-imam Ahmad yace abinda sarki zai yi wa duk wanda ya kama yana suka sahabbai dole ya mishi uquba thumma yastatibuhu kun ji ko sai an yi mishi uquba sannan a ce zaka tuba ba wai daga an kama za a ce zaka tuba ba sai ya sha uquba sannan a nemi tuban shi fa in taba qubila minhu idan ya tuba sai a karbi tuban nashi wa illan yatub a'ada alaihi al'uquba idan bai tuba ba a ƙara yi mishi uquba wajaladahu sarki yayi mishi bulala fil habsi kuma ya kama shi ya daure shi kuma kullun ayi mai bulala hatta ya tuba har sai ya tuba wa yuraji'a ya dawo daga daina zagin sahabbai din in ya kifa za mu zo mu ji al-imam ibn kathir za mu karanto cikin ainihin al-bidayatu wan nihaya din shi in Allah ya so juz'i na 14 za ku ji abin da yace in an buga ya kifa sai a je a kama shi sai a yanka shi mun fahimci wannan da kyau ko to abinda mu musulmin Najeriya muke neman gwamnati da take nan game da zazzaki to sannan ba ma sai mun je Saudi Arabia ba muna daga nan zamu daga hannu mu muku addu'a Allah ya yaukaka mulkin ku amma in ba ku yi haka ba kada Allah ya yaukaka mulkin ku Allah ya wulakanta mulkin ku fiye da yadda wulakanta na Fir'auna abinda muke ce muku kenan dan ba ku yi musulunci komai ba sai lalata shi mun fahimci wannan da kyau ko to maganar al-Imam Ahmad kenan a cikin littafin shi Kitabus Sunna dangane da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama malami nabi kuma don muna bin su ne a tsarin shekaru shine al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi al-Imam Abu Ja'far al-Tahawi ya rasu hijira na da shekara 321 yau shekarar shi 1096 da rasuwa bari mu ji shi kuma abin da ya fadi game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مو أهل السنة منا صحابة النبي ولا نفرط في حب أحد منهم أما باما وچئ إياكا وجنون سوييير وندق تكنسو من يمس سوييير وغرغدو باما وچئ إياكا مكي صحابيك ذاكي مطين اللان تكاكو مكا من شنهكا ولا نتبرأ من أحد منهم كما باما برنتا دقا وني صحابي باما چوا بار ومد صحابيك ذا wa nubghidu man yubghiduhum duk wanda ke kin sahabbai muna kin shi wa bi ghairi al-khairi yadhkuruhum wanda baya fadan sahabban annabi da alheri sai dai rinka fadan sharrun su to kowaye wannan muna kin shi wala nadhkuruhum illa bi khairin mu ahli sunna ba ma ambatar sahabbai sai da alkhairi wa hubbuhum dinun kaunar sahabbai addini ne wa imanun kuma imani ne wa ihsanun kuma kyautatawa ne ga Allah ma'ana in baka kaunar sahabbai a cikin aqidar mu baka da addini kwata-kwata in baka kaunar sahabbai baka da imani kuma kai ba muhsini bane baka kyautatawa Allah kana munanawa Allah wa bughduhum kufrun malan yace qiyayyar sahabban annabi kafirci ne wa nifaqun kuma munafinci ne wa tughyanun kuma karkacewa ne kuma kafirci mukhrijun minal milla munafinci mukhrijun minal milla wa mukhallidun sahibahu fin nari idan kake zagi kake kin sahabban manzon Allah ka zama tantagariyar kafiri 100% irin kafircin Fir'auna da Hamana kuma kai tantagariyar munafiki ne da zaka tabbata fi darakil asfal a matakala ta can kasa a wuta kuma kai karkatacce ne sai ka dawo ka tuba domin matsala ce ta aqida ta zuci kake kin su a zuciyarka ka zama kafiri ya kamata kowa ya fahimci wannan aqidar mu kenan game da masu kiyayyar sahabbai a takaicen takaitawa abinda al-imam Abu Ja'far ya fadi kenan dangane da ainihin su sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama game da kaunar su sai kuma yace wa annal asharata الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق يتي متاني قوم دا النبي يكي رئيس يمس بشارة تتي وائن الجنة ني كما يد النبي يمس وانن شيدا ممامن يمس شيدا كما مغانر مأيكي اتتي قسكيا وهم سوني أبو بكر نفر كونس أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن ابن وعبد الرحمن ابن أوف وأبو عبيدة ابن الجراح وهو أمين هذه الأمة يتيدا أينهم أبو بكر دا عمر دا عثمان دا علي دا طلحة دا زبير دا سعد دا سعيد دا عبد الرحمن ابن أوف دا أبو عبيدة ابن الجراح yace shine amintaccen wannan al'umma kamar yadda muka karanta ranan cikin sunan Ibn Majah annabi ya faɗi radiyallahu anhum ajma'ina Allah ya ƙara musu yarda baki daya al-imamu Abu Ja'far al-Tahawi al-qalamin shi mai albarka bai kafe ba sai yace wa man ahsana al-qawla fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wanda di yake kyautata magana game da sahabban annabi wa azwajihi da matan annabi at-tahirati tsarkaka masu tsarki ya tsarkake su min kulli danasin daga duk wata kazanta wa zurriyatihi da wa zurriyatihi da zurriya annabi ayyan shi da jikokin shi al muqaddasina wadanda suke masu tsarki masu albarka min kulli rijisin duk wanda ya tsarkake su daga duk wata kazanta faqad bari'a minan nifaq wannan ya barranta daga munafinci to kun ji abin da Abu Ja'far al-Tahawi ya faɗi kenan a cikin al-Aqidatu Tahawiyya ga ta shafi na 25 zuwa 26 wadda ke dauke da ta'aliqin Allamatul Jazira samahatu Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah bin Baz a takaitan takaitawa abin da al-Imam Abu Ja'far ya faɗi kenan mun fahimci wannan da kyau ko to bayan dama muka ce ana kawo maganganun malamai ne game da abin da suka faɗi akan sahabbai din malaman Ahlus Sunna kaji malami na uku wanda zamu faɗi shine al-Imam ابن ابي زيد القيرواني مي لتافي الرساله تفقه المالكيه غا ابن وانا مالني يا رسول هجره النبي نا ده شيكرا 386 يو شيكرا شي 1031 ده متوا مي رساله شيكرا شي 1031 ده رسوا غا ابن ده يفدي ا cikin shafi na 10 yace wa anna khayr alquruni alqarnu alladhina ra'aw rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama wa amanu bihi mafi alherin zamani su ne zamanin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suka yi imani da manzon Allah sahabbai kenan thumma alladhina yalunahum sai waɗanda ke biye da su su ne suke bin su wajen alheri thumma alladhina yalunahum sai waɗanda suke biye da su sai malan yace wa afdala sahabati alkhulafa'ur rashiduna almahdiyuna mafi falala cikin sahabbai din su ne waɗannan halifofi shiryayyu masu shiryar da mutane zuwa ga sunna سونة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين الله تعالى مسير داباكي ما لن يتي وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر بحلت قوة أنبت صحابا من زن الله با سيدك كاوان أنبتو أكيدر مكينا فأبند من رسالة فأيكينا تو يوشيني أكزو أنا يودرر متاني aka ce wai zazzaki wai ba malike ne ba malike yazo yana suka sahabbai yake ta kaidar risala farkon risala karatun da ke ciki kenan gashi yace ka a soki sahabban annabi ka a fade su sai da kyakkyawan ambato yazo ya ci mutuncin sahabban manzon Allah amma wai ka ce ba malike ne ba a taba samun ba malike ba tun daga kan Imam Malik har zuwa yau da nake magana wanda ya soki wani sahabi duk wanda ya soki wani sahabi ba malike bane kafiri sunan shi mun fahimci wannan da kyau gashi abin da yake ka a ambace sai da kyakkyawan ambato wal insaki amma shajara bainahum a kuma kama baki game da abin da ya faru tsakanin su mun fahimta to amma zazzaki ya kama bakin shi to wani hukunci kuka yi mishi sai yanzu ne za ku yaudari mutane to mu muna nan muna bin ku muna bin shi kuma bashi akan wannan matsala kuma muna bin malam Supreme Council of Ulama na Najeriya muna bin su bashin wannan matsala su zo su kafa committee mu muna da ainihin karar da zamu kai a wurin malaman kasar nan game da shi su zauna inda tsakanin su da Allah suke mutum ya sabawa furu'a ta malikiya kun zaunar da shi tare da cewa su malikiya da kansu tun daga iziya har muktasar suka ce babu laifi sabanin furu'a ya sabawa furu'a kun kai karar shi amma ya sabawa aqida gimshikin addini amma kun yi shiru ba komai da da tijani aka taba da tunkuna nan kuna sambatu mun fahimta ma'ana tijani ya fi su Abubakar daraja kenan ko da shi aka taba da tunkuna cewa za ku ba da jinin ku ku yi shahada a banza shahada iska mun fahimta amma gashi an taba wadanda suke sune umdatu dini ba'dar rasul sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum kun ja baki kun yi shiru da ku da hukuma din sai yanzu ne kuka hada kanku kuma yanzu za ku yaudari talakawa da jahilan gari ai an kama shi saboda shi'a ne an kama shi saboda shi'a ne a gabatar da shi da wadannan kasar duk gaba ɗaya zamu fito mu ce Allah ya gwamnatin nan albarka tayi amma ba ku kare mana addinin mu ba sai kuma ku ce kuma a goyi bayan ku saboda kuna da malamai masu daure muku gindi wa annahum ahqqu an-nasi an yultamasa lahum ahsanul makhariji malan yace sahabbai sune mutanen da suka fi cancanta da a nema musu kyakkyawan mafita abinda ake nufi duk sanda wani sahabi yayi wani abu kake ganin kamar wannan abu ya shafi laifi kai yi wannan abu kyakkyawar fassara karka kawo mummunan tunani kai kyakkyawar fassara kai zato na alheri gare shi duk wata matsala game da su to su kyakkyawan mafita ake nema musu wa yuzanna bihim ahsanul mabahidi kuma abin da ya cancanta su ne a yi musu tsammanin su suna kyakkyawa kan hanya ne ta gari ba karkatacciya ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kenan abinda ibnu abi zaid al-qayrawani ya faɗi kenan a cikin ainihin risala mun fahimta ko malami na uku kenan malami na hudu shine wa ash-sheikh abi usman isma'il ibn abdurrahman as-sabuni ne littafin aqidatu salaf wa ashabil hadith sabuni sabuni as-salafi ba sabuni al-ash'ari ba mai littafin safota tafasir wannan sabunin da muke magana ya rasu hijira na da shekara 449 yau in ka lissafa shekara shi 968 da mutuwa shekara shi 968 da mutuwa wannan malami yau aqida ahli sunna ce ta fito tantagariya ake ta kwaso su tabaka tabaka insha Allah gashi a cikin wannan littafi nashi shafi na 80 yace mawqifu ahli sunna iza as-sahaba matsayin ahli sunna game da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhu malan yace wa yarawna al-kaffa amma shajara baina ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ahli sunna suna ganin akama baki game da abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun fahimci wannan ko abin da malamin ya faɗi kenan sai yace wa tatheerul alsina an dhikri ma yatadammanu aiban lahum wa naqsan fihim sa'annan kuma har wa yau akame a tsarkake harsuna daga ambatan duk abin da zai zama akwai aibu tattare da wannan abu ko kuma akwai naqasa darajar su abin da wannan malami ya faɗi kenan sabon yana nan da nan shi wannan na saboni na abin nan da ina Saudi Arabia yanzu ya koma kasar su shi yana nan da ran shi mai littafin Sofotu Tafasir amma wannan sabuni wani ne daban shi wannan na zamani sunan shi Muhammad ibn Ali abinnan as-sabuni amma shi wannan Abu Usman Isma'il ibn Abdurrahman as-sabuni kamar sunan ne ma'ana nasabar ce ta dai as-sabuni kamar a ce bazazzagi mun fahimta to shine yau shi wannan shekarar shi 968 da mutuwa mun fahimta to kun ji abin da yace akama baki kuma a tsarkake harsuna game da duk abin da zai ja aibu gare su shafi na 80 magana da ya faɗi kenan mun gane wannan ko sai malami na gaba Abu Muhammad Ibn Hazm Az-Zahiri Allah ya ji kan maza Ibn Hazm shi kuwa ya rasu hijira annabi na da shekara 456 yau Ibn Hazm shekara shi 961 da mutuwa shi kuma gashi a cikin wannan littafi nashi Al-Muhalla bil Athar Shalhur Mujalla a cikin mujalladi na farko juz'i na farko shafi na 28 lambar mas'ala ta 50 daidai yace wa ba'd bayan haka ya koro jawabi ne dangane da bayani akan kalmar la ilaha illallah da sharuɗanta da ka'idojinta sai yace wa ba'd hadha fa inna afdalal insi wal jinni ar-rusul thumma al-anbiya ka sani da cewa waɗanda suka fi falala bayan ainihin wato manzanni to sai annabawa daga cikin aljanu da mutane waɗanda suka fi falala su ne manzannin Allah sannan sai annabawa ala jami'ihim minallahi ta'ala thumma minna afdalus salati wat taslim wassalam yace tsira da aminci ya tabbata daga Allah zuwa gare su tsira da aminci ya tabbata daga gare mu zuwa gare su Ibn Hazm kenan yace summa ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace sa'annan sai sahabban manzon Allah kaji inda Ibn Hazm ya yabi sahabbai bayan manzanni sai annabawa sai suwa sai sahabban ma'aikaci yace summa salihuna sai mutanen kirki a takaicen takaita abinda al-Imam Ibn Hazm ya faɗi kenan. An gane wannan ko? Sai al-Imam al-Baihaqi Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Al-Imam al-Baihaqi ya rasu hijira annabi na da shekara 458, yau shekara shi 900 shi kuma da 59 daidai da rasuwa. Allah madaukakin sarki ya ji kanshi. Gashi a cikin wannan littafi nashi al-i'tiqad ala madhhab as-salaf ahli sunna wal jama'a, sunan littafin kenan. Ina wani dan shi'a da aka samu a garin nan wai yace su ahli sunna ma ba a fara ce musu ahli sunna ba sai shekara 100 da suka wuce. Ga littafin Imam al-Baihaqi ma sunan shi kenan ala madhhab ahli sunna wal jama'a. Zamanin su Ibn Taymiyyah yace wai ma babu kalma ahli sunna. Zamu zo mu ji abin da kuma Ibn Taymiyyah shi ma ya faɗi game da ahli sunna din ya faɗi. Mun fahimta? To al-Imam al-Baihaqi Allah ya ji kanshi a cikin wannan littafi nashi shafi na 159 shi ayoyi ya kawo waɗanda ke nuna falala da daraja ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Sa'annan ya zo ya kawo hadisai, bai yi wani sharhi ba, cewa kawai babul qawli fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiya anhum, yace babin da ke magana akan falala da darajar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da mutan gidan shi, Allah ya kara musu yarda. To shine ya kawo ayoyi, bai yi wata magana ba, ma'ana yana nufin ai duk wanda Allah da manzon Allah ya yabe shi, to kai kuma ma me zaka ce? Mun fahimta? To sai ka je ka samu wannan littafi, gashi ayoyi ya rinka kawowa da hadisai da isnadi yana kawowa game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama, har sai da ya kawo shafi na 166, sannan ya zo ya magana akan waɗannan guda 10 da manzon Allah ya musu ainihin a bishara da aljanna, daga shafi na 169 zuwa shafi na 167. A takaice abin da za a ce kenan game da al-Imam al-Baihaqi. Sai kuma malami na gaba shine al-Sheikh al-Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, malamin hadisi na farko da ya zauna ya tattara tarihin malaman hadisi na waɗannan littattafai guda 6 a Bukhari da Muslim da Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. Duk wani mutum da kake jin ake cewa haddathana a cikin wannan littafi, sai da malamin nan ya kawo tarihin shi ɗaya bayan ɗaya a cikin littafin shi Al-Kamal fi Rijal. Wannan littafi mujalladi 20 akan buga shi, wani lokaci mujalladi 22, wani lokacin a matsayin shi mujalladi 18. Wannan littafi ne Ibn Hajar ya ɗauka ya mai da shi tahzibut tahzib, ya rere wasu abubuwa a ciki. To wannan malami na daga cikin malaman da suka yi rubutu game da aqida ahli sunna. To ga littafin nashi mai suna Aqidatul Hafiz Taqiyuddin Ibn Abdul Ghani Abdul Wahid al-Maqdisi, ya rasu hijirana da shekara 600 daidai, yau shi kuma shekara shi 817 da rasuwa. Duk waɗannan kaji fa tun da can ana yaban sahabban annabi, sai yanzu aka zo aka samu wasu zindikai iran ta ɗibi kuɗi ta biya su, suka zo suna ta saka ƴaƴan musulmi aqida muguwa, suna cin mutuncin sahabban annabi. Amma an yi shiru a ƙasar, amma san da aka zo ana magana akan su tijjani da littattafai fa ake zuwa, sai aka ce ana zagin waliyai. Amma nan an yi shiru ba komai, tunda sahabbai ne aka zaga, da annabi na da rai da ya kara abiban shi ko? To wallahi tunda akwai sauran ahli sunna wal jama'a, ba mu bari ana zagin sahabban annabi sai mun fito mun iya faɗin abin da za mu iya. Mun fahimci wannan ko? Dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku zo ku samu wasu shuwagabanni, za su zo su yi abubuwa, wasu abubuwan daidai, wasu abubuwan munana. Ya ce duk wanda ya ga abu daga ciki ya kyamata da zuciyar shi, wannan ya kubuta. Wanda ya gani ya fito ya magana da harshen shi, shi ma ya kubuta. Amma wanda ya bi ya raka su, to wannan shi ne halakake. Al-Imam Muslim ya ruwaito wannan hadisi. To dan menene za mu shiru? Dan kada ranku ya ɓaci, in ranku ya ɓaci ku narke. Mun fahimci wannan ko? Amma sai an faɗa, Allah ya shiryar da mu. To ga abin da wannan malami ya faɗi a cikin wannan littafi nashi a cikin shafi na 99 zuwa shafi na 101 daidai, har zuwa kuma shafi na 101, anan ne duk zamu karanto. Yace wa na ataqidu anna khayra hadhihi al-umma wa afdalaha ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sahibuhu al-akhaf, yana cikin aqidar mu ahli sunna cewa mafi alheri cikin wannan al-umma da falala bayan manzon Allah shine abokin nan na annabi zababbe, wa abuhu fil islam, kuma dan uwan shi a musulunci, wa rafiquhu fil hijra, kuma abokin tafiyar shi wajen hijra, wal ghar, da kuma zaman kogo, Abubakar as-Siddiq, shine Abubakar as-Siddiq, wa waziruhu fi hayatihi, kuma Abubakar shine wazirin annabi, mataimakin annabi a rayuwar shi, wa khalifatuhu ba'da wafatihi, kuma shine khalifa ma'aiki bayan rasuwar shi, Abdullah ibn Usman Atiq ibn Abi Quhafa, yace shine Abdullah dan Usman dan Abi Quhafa, Sayyidina Usman kenan. sai ya ce kuma sayyidina Abu Bakr sai ce summa ba'adahu al-Faruq Abu Hafs Umar ibn al-Khattab alladhi a'azza Allah bihi al-Islam wa azhara ad-din bayan Abu Bakr kuma sai mai rabe ƙarya da gaskiya shine Abu Hafs Umar dan Khattab wanda Allah ya dauka musulunci saboda shi ma'ana ta hanyar shi kuma Allah ya rinjayar da addinin musulunci a hannun sayyidina Umar thumma ba'adahu dhunnurayn bayan kuma sayyidina Umar sai dhunnurayn ma'abocin haske biyu ya auri wannan ya tarasu ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aka sake daukar daya aka danka mishi ya aure ta ta sake rasuwa ma'aiki ya ce laukanat lana salisatun la zawwajnaka haya Usman da da ta uku da mun kara maka to amma ba ta uku sai kai hakuri haka Allah ya so ai ka dace da ka auri biyu amma sai aka samu wani fasikin dan Shi'a a Iran yazo yace ai har wannan aure da Usman yayi da waɗannan ƴaƴa biyu Allah bai bashi dama ya iya saduwa da su ba saboda shi mugu ne waɗannan ƴaƴa kuma zuriya ce mai tsarki na Annabi ka duba irin wannan kalima kana rayuwa karni na 15 kai sheda abin da ya faru a karni na 1 mutumin da ya kulla kofa da matar shi kace san bai sadu da ita ba saboda baka kaunar shi in ba shi a ba shi yasa al-Imam Malik yace la tukallimhum kar kai zance da ƴan Shi'a fa innahum yakzibuna maqariyata ne duk maganar da za su yi ƙarya ne to shine sai yake cewa sayyidina Usman Abu Abdullah Usman ibn Affan alladhi jama'a al-Qur'ana sayyidina Usman shine ya tattara al-Qur'ani zamanin Usman da fitina ta yawa game da ainihin al-Qur'ani wannan yazo ya karanta a hargitsa wannan yazo ana ta fitina sayyidina Usman ya tattaro aka zo aka yi jam'ul Qur'ani kashi na biyu bayan wanda sayyidina Abu Bakr yayi Abu Bakr ya tattaro al-Qur'ani ne a wuri daya yayi compiling din shi don a lokacin bayan mutuwar ma'aiki Qur'ani yana wawware ne wani ya haddace shi gaba daya amma ba a hada shi a matsayin littafi ba to sayyidina Abu Bakr sai yazo sai tattara shi ya zama a wuri daya haka kwaya daya to zamanin sayyidina Usman sai yazo a kawo kuka daga Kufa wani na kira'a wani ya ce ba haka abin yake ba suka yi ta fitintunu sayyidina Usman ya tattaro al-rammomin cikin sahabbai aka zauna aka rubuta al-Qur'ani da kowace riwaya da ma'aiki ya karantar ye wannan aiki na addinin musulunci sayyidina Usman da kudin aljihun shi ba da kudin gwamnati ba fa masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi kadan sayyidina Usman ya rushe shi ya dibi kudin aljihun shi ya kara fadin shi rijiya da ake shan ruwa a Madina zamanin ma'aiki kwaya daya ke tak ta wani bayahude sai ran da ya ga dama ya bude sai san da ya ga dama sai wanda ya ga dama ya ba kuma da kudi yana kuntatawa musulmi sayyidina Usman aka daga wannan rijiya yaje ya sai wannan rijiya mun fahimci wannan da kyau ko aka zo za a tafi jaishul usra yakin tabuka musulmi babu abin hawa ba abinci ba guzuri ba abin da za a bawa iyali sayyidina Usman yana da raquma guda 10,000 sun taho daga na abinci na kasuwanci duk yan kasuwar Madina kowa ya zo ya taya kaza ya kara riba Usman yace an bani ribar da ta fita ka duk wanda ake tunanin zai iya bada riba mai yawa yazo ya bayar sayyidina Usman yace an bani wadda ta fita ka kowa yasa ido waiwaye ya ba Usman ribar da tafi wannan ne sai sayyidina Usman yace wannan abu na sadaukar da shi wa Allah manzo Allah ya ji dadi yace ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm daga yau duk abin da Usman yayi koda zai wa Allah Allah ya fi mai Allah ba zai sake kama Usman ba har abada amma waɗannan zindikan iyayensu na farko ƴan Shi'a suka je suka datse sayyidina Usman kwana da kwanaki mata da yaran shi duk suka mutu ya kai azumi zai sha ruwa suka hana shi rana ta biyu 24 hours times 2 awa 48 bai ci abinci ba bai sha ruwa ba yunwa da wahala likin manzon Allah sahabin manzon Allah Allah ya tsino ƴan Shi'a albarka ya leko yace ya jama'a masallacin Annabi yayi kadan na dibi kudi na na kara shi da kudin aljihuna amma yau raka'a bai rak ku hana ni suka ce eh haka abin yake yace bi'ir ruma rijiyan nan ta bayahudan nan ni na diba da kudi na na biya amma yau kwana na biyu ku hana ni in sha makwarwa daya suka ce eh yace kun tuna sanda za a tafi yakin Tabuka na kawo kaza na bayar manzon Allah ya faɗi kalma yace duk abin da nayi nan gaba Allah ba zai sake kama ni da shi ba kun tuna suka ce mun tuna an yi haka kuma yace amma yau ku hana ni sukuni a Madina suka ce eh me kuke so suka ce za mu kashe ka sai yace wallahi almusta'an Allah ya kiyaye sai suka zo suka danna Usman suka yi mishi yankan rago to addinin ƴan Shi'a kenan duk wanda ya buwaye su suna nan suna targeting sai sun yanka shi su suka yanka ihsan ilahi متخرجي ne daga kulliyatul hadith al-sharif daga jami'al islamiyya wani mutumin kasar pakistan ne yaje jami'al islamiyya yayi karatu yayi har sai da ya doctora din shi a can jami'al islamiyya ya dawo kasar su ya iya turanci ya iya farisanci ya iya urdun ya iya yare duk harshen da ya rubuta littafi sai koma sai fassara wannan littafi da duk harsuna ya buwayi yan shi'a yace azo ai muqabala mana suka ki aka je aka bi shi dare aka sa igiya aka daura wuyan shi ya mutu ba ku da gaskiya ashe azo ai muqabala da ku mana ba da ilimi ake magana ba me ya kawo kisa ba ku da ilimi kenan kuma ƙarya kuke to ku bari a bayyana mutane ƙarya an ku ba ku kuna son ƙarya wani bai san ta ku bari a bayyana mishi mana dan kada ya bi mun fahimci wannan to sharrin yan shi'a kenan iyayensu na farko suka kama sayyidina Usman suka kashe to za a ce akwai shiri tsakaninmu da su kenan har abadan abidina babu shiri tsakaninmu da su sai in sun dawo sun bi addinin Allah to shine mallan yake cewa sayyidina Usman hidimar da yawa alqur'ani kenan shi yasa duk qur'anin da ke doran duniya a yau sunan shi nuskha usmaniyya nuskhar sayyidina Usman yayin wannan aikin mun fahimci wannan da kyau jama'a duk da wannan aiki da sayyidina Usman yayi su sarki Fahd suka zo suka sake buga wannan qur'ani aka yada shi da dukkan riwayat a duniya sai ga la'annan Iran Khomeini yana sukar wannan qur'ani a cikin wannan wasiya ta shi ja'ira kowa yana da wannan wasiya an yi ta da turanci an yi ta da larabci an yi ta da urdun an yi ta da farisanci an yi ta da hausa wasiyar Khomeini za a ganta koriya da hoton shi a jiki ya soki waɗannan qur'anai da su Fahd suka buga in zai soki su Fahd ya soke su mana me ya kai Khomeini ya soki alqur'ani in ba dan zindiki bane mun fahimci wannan da kyau jama'a to shi yasa mu mutanen Najeriya wallahi wajibi mu hankali game da irin tarkar da ake kawo mana mukarba gwamnati tana harin aqidar mu ɗan shi'a na harin aqidar mu yahudawa na harin aqidar mu kowane kafiri kokari yake akan cewa ga mun yi asarar aqidar mu babu mutanen da ke da hadari a cikin aqida irin ahlus sunna kowa harin su yake yi mun fahimci wannan da kyau ko to sayyidina Usman kenan ya tattara alqur'ani wa azhara al-adla wal ihsan ya bayyana adalci da kyautatawa ga talakawa sai da kowa ya ji dadin mulkin sayyidina Usman amma suka kama shi suka yanka shi thumma ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa khatinihi bayan sayyidina Usman kuma sai dan kawun ma'aiki da kuma shine sirkin shi wa kenan Ali ibn Abi Talib shine Ali dan Abi Talib ridwanullahi alaihim Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda baki daya al-imam ibn abdurrahman as-sabuni yace fa haula al-khulafa'ur rashiduna wal a'immatul mahdiyuna wadannan sune halifofi shiryayyu kuma sune limamai masu shiryar da mutane ga addinin musulunci thumma as-sittatul baquna min al-ashrati yace bayan wadannan guda hudu da muka fadi sai kuma guda shida wadanda suka rage Talhah ibn Ubaydillah wa Zubair ibn al-Awani wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufail wa Abdurrahman ibn Auf wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah ridwanullahi alayhim yace Allah ya kara musu yarda sai yace fa haula al-ashratul kiram al-barara alladhina shahida lahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallama bil janna wadannan mutane goma kubutattu manyan mutane masu albarka manzon Allah ya musu shaida cewa yan aljanna ne fa nashhadu lahum biha mu ma mun ne musu shaida cewa yan aljanna ne kama shahida lahum biha kamar yadda annabi ya musu shaida da cewa su yan aljanna ne ittiba'an liqaulihi don mu ahlus sunna muna bin maganar manzon Allah wa imtisalan li amrihi kuma muna misaltuwa da umarnin ma'aiki wannan magana ma sai da zazzakiyatun kudeta yace ya akai wadannan goma su ga daya kai wa shaida da aljanna ina Fatima fa kaji sakare ba kai karatu ba kai kaje ka ga magantala a biyu kaje kai karatun addinin musulunci ga malamai cikin zaria ba kai karatu ba ka zo ka ainihin soke shari'a wadda take sananniya wa yake manzon Allah bai wa Fatima shaida cewa ya aljanna bace dan ba kai karatu bane duk bokon da zakai har abada zai taimake ka ka fahimci addinin musulunci an boko ne dukkan mu ba ɗan boko bane muka aje bokon muka je muka turkusa gaban malamai sai koya mana arabiya kai ma sai ka je ka yi ladabi ka koya in ba haka ba kai da malanta har abada sai dai a ce Mr. Muallim you are very ignorant yace wa qad shahida rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bil jannati li sabit bin qais bin shumat yace haka manzon Allah ya yi shaida cewa sabit dan qais dan shumat shi ma dan aljanna ne to mun yadda wa abdullah ibn salam da abdullah dan salam wannan ba yahude wanda ya musulunta manzo Allah ya mishi sheda وبلال بن الرباح لبلال الرباح ولجماعة من النساء والرجال من أصحابه لو سجماعة تكن ماتا دمزا تكن صحبان أن بديه مسشيدة شوائن الجنة كما من يدى وبشر خديجة بنت ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب فأنا من ذا الله يتي ينوى خديجة البشر ده شوى تنانان دوان جدا تكن الجنة wanda aka gina shi da lu'lu'u da zinare babu wahala babu hayaniya a ciki kwanciyar hankali manzo Allah ya mata ainihin albashir da cewa yar aljanna ce wa akhbara annahu ra'a ar-rumaysa binta malhan milhan fil janna manzo Allah ya ce ya ga rumaysa yan milhan a cikin aljanna uwa Anas kenan wadannan hadisi duk suna nan fa cikin sahihul bukhari da muslim mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka sai malam ya ce fa kullu man shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda manzon Allah ya mishi sheda bil janna cewa dan aljanna ne shahidna lahu mu ma ahlus sunna mu ne mai sheda dan aljanna ne wala nashhadu li ahadin ghayrahum a ghayrihim amma duk wanda ba su ba to ba za mu sheda cewa wani dan aljanna bane bal narju lil muhsin wa nakhafu ala al musi wanda di yake kyautatawa ga Allah sai mu ce mu ne mishi fatan ya samu aljanna wanda ke munanawa sai mu ce muna da mishi tsoran kada Allah ya mai azaba wa nakilu ilma al khalqi ila khaliqihim game da ainihin sanin ainihin halittun Allah to wannan muna danganta al'amarin ga Allah da ya halicce su ba mu san abin da ke zuciyarka ba amma ganka mutumin kirki zamu ce mune maka fatan aljanna amma ganka mutumin banza sai mu ce mune maka tsoran kada wannan ainihin munanan halaye naka su sa ka shiga wuta amma ba za mu kafirta ka ba kadai daga yin wani abu wanda yake saban Allah bai kai kafirci ba wannan abin da yazo cikin kenan aqidatul hafiz taqiyuddin abdul ghalib bin abdul wahid al maqdisi sai kuma malami na gaba yau ruwan aqidoji ake gashi lum'atul i'tiqadil hadi ila sabilir rashad ta'alif al-imam muwaffiquddin abi muhammad abdullah bin ahmad bin muhammad bin qudama al-maqdisi ibn qudama shi ma ga littafin shi mun zo da shi wannan littafi na shi daga shafi na 29 zuwa shafi na 31 ibn qudama ya rasu hijirana da shekara 620 daidai yau shekara shi 797 da mutuwa 797 da mutuwa bari mu ji shi kuma abin da wannan malami yace wa afdalu ummatuhu abubakar as-siddiq yace wanda yafi falala cikin al'umma annabi shine abubakar as-siddiq thumma umar al-faruq sannan sai umar mai rabe ƙarya da gaskiya thumma usman dhun-nurayn sannan sai usman ma abocin haske biyu thumma aliyun al-murtaba sannan sai sayyidina ali yardajjan allah radiyallahu anhum ajma'ina allah ya ƙara musu yarda baki daya lima rawa abdullah ibn umar radiyallahu anhuma qala yace abinda yasa muka yi wannan magana saboda hadisin da abdullah dan umar ya ruwaito yace kunna naqulu wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama hayyun a lokacin annabi yana da rai mun kasance muna cewa afdalu hadhihi al umma ba'da nabiyha abubakr bayan annabi to wanda yafi kowa falala cikin wannan al umma shine sayyidina abubakar thumma umar sai umar thumma usman sai usman thumma ali sannan sai ali fa yablughu zalika an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama fala yunkiruhu labari yaje kunnan manzon Allah kuma manzon Allah baya fada akan haka ashe ma aiki yayin da kenan mun fahimci wannan ko wa sahhatir riwayatu an ali radhiyallahu anhu annahu qala riwaya ta tabbata sayyidina ali ya ce khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha abubakr thumma umar walau shi'tu la sammaytu as-salisa sayyidina ali ya ce bayan annabi wanda yafi kowa daraja da falala shine abubakar sai Umar yace da na so in ambaci na uku din da sai in gaya muku ma'ana anan ya saka yana uku din to wannan kenan sannan sai malam yace warawa Abu Darda anin nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala Abu Darda ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ma tala'ati ash-shamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyina wal mursalina ala afdali min Abi Bakr rana bata taba bullowa ta fadi ba ta haska wani tun daga annabawa har manzanni ma'ana bayan annabawa da manzanni duk wanda rana ta fito ta fadi to bai kai falala kamar sayyidina abubakar ba ma'ana ko waliyai na zamanin annabawan da can fa basu kai daraja abubakar ba abinda yake maka ishara ke in dai ka dauki annabawa da manzanni to sai abubakar dukkan annabawa haka sai ce wa huwa ahqqu khalqillahi bil khilafati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li fadlihi wa sabiqatihi manzo Allah shine fi abubakar shi fi dacewa da khalifanci bayan annabi saboda darajar shi da kuma rigayar shi da yawa kowa zuwa ga musulunci wa taqdimin nabi sallallahu alaihi wa sallama lahu fi salati ala jami'i sahaba radiyallahu anhum kuma annabi ya gabatar da sayyidina abubakar a wajen sallah a dukkan sahabbai na da rai kuma annabi ya gabatar da abubakar yace ya wuce musu sallah wa ijma'is sahaba ala taqdimihi wa mubayatihi kuma saboda sahabbai baki dayansa sun hadu akan gabatar da abubakar da yayin mubaya'a wa lam yakunillahu liyajma'ahum ala balala ba yadda Allah zai hada sahabban annabi akan bata zai yi gaba daya annabi ya mutu yana wasiya cewa aliyu ne khalifa amma kuma sahabbai duk gaba daya Allah ya kyale su su canza wasiya annabi kuma ya basu su tafi lafiya lau ku jafa'i ma kuke danganta ga shi aliyu ma ba ku san abin da kuke ba ثم من بعده عمر رضي الله عنه فان بايان سيدنا ابو بكر سي عمر لفضله saboda falala umar shi ya dace wa ahdi abi bakr ilayhi da kuma cewa abubakar ya nada umar a lokacin da zai rasu ثم عثمان sa'annan sai عثمان رضي الله عنه Allah ya kara mishi yarda litaqdim ahli shura saboda ainihin wadanda suka yi shawara bayan sayyidina umar sun hadu lahu suka yi shawara cewa shine khalifa ثم علي رضي الله عنه بايان سيدنا عثمان سي كما علي لفضله saboda falala aliyu wa ijma'i ahli asrihi alayhi ko mutanen zamanin shi duk baki daya sun hadu akan cewa shi ya dace da khalifanci al imam ibn qudama yace wa haula al khulafa ar rashidun al mahdiyuna wadannan sune halifofi shiryayyu masu shiryawa alladhina qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama fihim wadanda ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama yace game da su alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i ar rashidin al mahdiyina min ba'di addu alayha bin nawajis su dai annabi ya fada haka akan su yace ku rike sunnata kuma ku rike sunna halifofi na shiryayyu masu shiryawa wadanda za su zo a bayana ku cije wannan sunna da fiqoqin ku in ba haka ba za a raba ku da ita wa qala sallallahu alaihi wa sallam sannan sai yace wa nashhadu lil ashara bil janna mutane guda goma din nan da annabi ya musu shaida yan aljanna ne mu ma mune musu shaida cewa yan aljanna ne kama shahida lahumun nabiy sallallahu alaihi wa sallama kama yadda annabi ya musu shaida fa qala yace abubakr fil janna wa umar fil janna wa usman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa sa'd fil janna wa sa'id fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna wa abu ubaidah ibn al jarrah fil janna wadannan guda goma ibn qudama yake muna shaida cewa wadannan yan aljanna ne wa kullu man shahida lahu nabiy sallallahu alaihi wasallama bil jannati shahidna lahu biha wanda duk annabi yake dan aljanna ne mu ma mune mishi shaida dan aljanna ne ka qaulihi kamar yadda annabi yake al hasan wal husayn sayyida shababi ahli al janna hasan da husayn sune shuwagabannin samarin gidan aljanna to mun yadda hasan da husayn yan aljanna ne to wai menene ahli sunna suka yi wa yan shi'a ne duk wani sahabi da yan shi'a suke so mu muna kaunar shi to ku menene wadancan suka yi muku ba ku kaunar su waye ba waye bai kauna hasan da husayn kuma waye ya boye ruwayoyin su sai ku rinka kawo addini na yahudanci kuna zubawa abdullahi ibn sabah yaje ya lalata kan malaman ku su kuma sun zo sun lalata kanku kun zo kuna ta ƙarya Allah ya tona asirinku ai wa qawlihi li sabit bin qais kuma magana da annabi ya gaya wa sabit dan qais ita ma mun yadda da ita yace innahu min ahli aljanna sabit dan qais dan aljanna ne shi ma a takaice abinda al imam ibn qudama ya fadi kenan a cikin wannan littafi nashi malami na gaba shine shaykhul islam احمد بن عبد الحليم ابن تيميه الحراني الدمشقي عليه رحمه الله ابن ابن تيميه يا رسول هجره النبي نا ده شيكره 728 يو ابن تيميه شيكره 689 ده متوا الخير الله يكوى ابن تيميه غاشي ا cikin wannan littafi nashi al-aqidatu al-waqifiyya wannan dan shi'a da nake fadi yana cewa wai ibnu taymiya ma bai san a zamanin shi ana cewa ahli sunna ba to ga littafin shi bari mu ji abin da yace yace faslun ga wani fasli wa min usul ahli sunnati wal jamaa kun ji ko yace yana daga cikin usul tushen addinin ahli sunna da sauran jama'an musulmi salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zukatan ahli sunna da harsunan su lafiyayyu ne kubutattu ne daga sukar sahabban annabi ahli sunna ba sa sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kama wasafahumullahu fi qawlihi ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta su ahli sunna Allah madaukakin sarki yace walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allah yace wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda suka zo bayan su waɗannan sahabbai, waɗannan ayoyi Ibn Taymiyyah yana kafa hujja da su ne. Ƙarshen duk waɗannan bayanai namu za mu zo mu kawo waɗannan ayoyi, za a yi musu cikakkiyar fassara, amma a taƙaice yanzu Ibn Taymiyyah yana kafa hujja da wannan aya ne. Allah ya ce waɗanda suka zo a bayan waɗannan sahabbai da suka gabata suna yin addu'a suna cewa rabbana ghafir lana, Allah kai mana gafara, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, kai gafara ga ƴan uwanmu waɗanda suka rigaye mu da imani, dan Allah su waye na farkon waɗanda suka fara yin imani a wannan al'umma in ba sahabbai ba? To me yasa ku ƴan shi'a ba ku yi musu addu'a? To shine wallazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, Allah kar ka sanya kiyayya a cikin zuciyarmu game da duk wasu mu'minai waɗanda suka gabace mu. Rabbana innaka ra'ufur rahim, Allah kai ne mai ainihin wato tausasawa, kai ne mai rahama. Wannan aya ta zo cikin suratul hashr aya ta 10. Ibn Taymiyyah ya ce to saboda Allah ya faɗi wannan, saboda haka mu ahlus sunna muke kaunar sahabbai, muke yaban su, sa'annan kuma wa ta'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kuma muna yaban sahabbai ne saboda yi wa annabi ta'a fi qaulihi, da annabi ya ce la tasubbu ashabi, kada ku zagi sahabbaina. Ma'ana Allah ya nuna wa annabi kenan cikin ilimin Allah, Allah ya nuna mai kamar za a zo ana zagin sahabban shi kenan, yace kada ku zagi sahabbaina. Fa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi, ahadithus sifat kenan, nujriha kama ajraha Allah subhanahu wa ta'ala, yadda Allah ya faɗi sai mu faɗi, yadda ainihin ma'aikaci ya faɗi sai mu faɗi. Ma'ana na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu, annabi ya ce da a ce ɗaya daga cikinku zai samu zinari da ya kai girman dutsen Uhud ya bayar da shi sadaka, sahabin annabi ya ɗibo mudu guda na dabino ko rabin mudu na dabino ya bayar, to naka ɗin nan kai da ka bada zinaran da ya kai girman dutsen Uhud bai kai gwargwadon tiya guda ko mudu guda nashi ba, annabi ya ce kai bai kai ma rabin mudu da ya bayar na dabino ba. Wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi da Muslim. Abinda zai baka mamaki shine wannan sahabi da Khalid ibn al-Walid yana daga cikin sahabban annabi amma ya musulunta daga baya ne, suka yi rikici da shi da Abdurrahman ibn Auf. A Khalid ibn al-Walid ya saki bakin shi ya zagi Abdurrahman ibn Auf, a tsakanin su sahabbai annabi ya ce kar wani sahabi ya zagi wani, ina kuma kai kana matsiyaci ka zo ka zagi sahabi? Isu sahabban fa annabi yake gaya musu haka, Khalid ibn al-Walid ya zagi Abdurrahman ya ce ku daina zagan min sahabbai, shi ma fa sahabin ne. Amma kaga abin da aka faɗi game da shi, ina kai kana tantagariyar matsiyacin ka saboda ka ne wa Iran aiki ka zo ka zagi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam? Wace ana raba kan musulmi? Akwai wanda yake raba kan musulmi fiye da wanda yake zagin ɓabaka ta farko ta wannan al'umma? Musulmin farko kai condemn din su, ka zo ka ce zaka haɗe kan waɗannan ƙarshe masu hayaniya, yaushe kansu zai haɗu? Dan me za ku rinka yaudara in an fito da gaskiya an faɗa kuma ku je kuna saka shubuha? Kai condemn din sahabban annabi kuma ka ce wai kana son waɗannan musulmi na ƙarshe ka haɗa kansu, ko da to ma yaushe Allah zai baka nasara ka haɗa kansu bayan ka lalata na farko? To Ibn Taymiyyah ya ce wa yaqbaluna ma jaa bihil kitabu was sunna wal ijma'u min fada'ilihim, duk falalar da tazo ta sahabbai a cikin alqur'ani da sunna da ijma'i ahli sunna muna karɓe, wa maratibihim da kuma darajoji na sahabbai din, cewa Abubakar ke gaba, sa'annan sai Umar, sa'annan sai Usman, sa'annan sai Ibn Taymiyyah yace wa yufaddiluna man anfaqa min qabl al-fath wa huwa sulh al-hudaybiyya, sa'annan ahli sunna suna gabatar da sahabban da ainihin wato suka ciyar tun kafin ay fathu makka, ma'ana tun kafin azo ainihin wato ay fathu makka, sai ce wa huwa sulh al-hudaybiyya, ma'ana sulhin hudaybiyya, kafin azo ay sulhin hudaybiyya waɗanda suka ciyar suka bada sadaka, to ahli sunna suna fifita su, wa qatala sukai waɗanda suka bayar da dukiyarsu suka ciyar kuma suka yi jihadi kafin sulhin hudaybiyya, to ahli sunna suna fifita su, alaman anfaqa min ba'd wa qatal, akan waɗanda suka ainihin wato bada dukiyarsu suka kuma yi yaki, ma'ana su kansu sahabbai din waɗanda suka ainihin musulunta suka yi wa addinin musulunci hidima kafin ai sulhin hudaybiyya, to suna gaba fiye da waɗanda suka zo bayan su, duk abin alherin da waɗannan da suka zo baya suka yi ba za su kai darajar waɗancan na farko ba, aqidar mu kenan. Wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar, ahli sunna suna gabatar da muhajirai akan ansar. Wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli badr wa kanu 310 i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum, ahli sunna mun yadda da cewa Allah ya gaya mutanen da suka yi yakin badar mutum 300 ne da ainihin wani abu mutane 300 ma'ana 300 mutum 300 ne da 10 wani abu suka halarci yakin Badar to mun yi imani da cewa Allah ya ce na leka zuciyarku naga ba abin da ke cikin ta sai alheri dan haka ku yi duk abin da kuke so na gafarta muku to mun yi imani da wannan hadisi yana nan cikin Bukhari da Muslim in ka je ka duba zaka same shi sannan sai malam ya ce wa bi Allah yadkhulun nara ahadun baya tahta shajara kuma yana cikin aqidar mu cewa duk wanda yazo mu baya da annabi a karkashin wannan bishiya da Allah yake laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka Allah ya yarda da waɗannan mu'minai saboda mubayi'ar da suka yi maka to mun yarda da cewa waɗannan mutane har abada ba za su shiga wuta ba kama akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama yadda ma'aike ba da labari bal laqad radiyallahu anhum waradu anhu ai ma Allah ya yarda da sahabbai kuma su ma sun yarda da shi wa kanu akthara min 1400 waɗannan sahabbai da suka yi manzon Allah mubayi'a a lokacin nan a ƙarƙashin wannan bishiya sun fi mutum 4400 ma'ana sun fi mutum 1400 a wannan lokaci amma duk baki ɗaya Allah ya gafarta musu manzo Allah ya ce wuta ba za ta ci su ba hadisi ya zo akan wannan cikin Bukhari da Muslim daga Jabir Allah ya ƙara mishi yarda Ibn Taymiya ya ce wa yashhaduna bil jannati liman shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu ahlus sunna muna shaida cewa duk wanda ma'aiki mai shaida dan aljanna ne to dan aljanna ne kal asharati kamar mutane 10 din nan wa sabit bin qais bin shammat da sabit dan qais dan shammat wa ghairihim min as-sahaba da waɗansu sahabban ma daban duk mun yarda cewa yan aljanna ne daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin yi musu shaida cewa yan aljanna ne mun fahimci wannan da kyau ku to kasancewar kurewar lokaci zamu tsaya akan wannan magana ta Ibn Taymiya zamu zo zamu ci gaba insha Allahu ta'ala a gobe daga inda yake cewa wa yuqirruna bima tawatara bihi an-naql an amiril mu'minina har zuwa ƙarshen abin da Ibn Taymiya ya faɗi waɗannan dan ka fahimci cewa ijma'i ne tun daga farko har ƙarshe na malaman ahlus sunna cewa sun haɗu akan cewa sahabban annabi sun fi kowa daraja to ƙarshe zamu zo a gobe zamu magana akan zagin sahabbai da hukuncin wanda ya zage su da kuma mu kawo maka a zamanin Ibn Taymiya duk wanda ya zage sahabbai kasuwa ake fita da shi wani ma kasuwar dawaki ake zuwa aje a kashe shi gobe duk zamu zo maka da waɗannan a cikin littafi insha Allah to shi yasa sai ya zan an karantar da mutane addini kenan to duk inda aka samu dan shi aye haka to in gwamnati na neman zaman lafiya sai ta kama shi ta daga a jama'a sai ta kashe sai kowa yi mata du'a'i ba addu'a kuke so ba akwai mu da addu'a zura amma mun boye su ne tunda kuna zalunci amma duk ran da kuka yi musulunci za ku sha addu'a amma kuna daurewa ja'irai gindi suna zagin sahabban annabi sai dai ai muku bama baman addu'an Allah bai nufe ku da shari'a ba mun fahimci wannan da kyau ko fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk